Kakakin rundun tsaro a nan jihar Plateau Captain Ikedici Iweha ya fara ne da mun bayanin yadda lamarin ya auku.
A ranar 17 ga watan 3 akwai rahoton da muka samu cewa masu kiwo sun rasa kusa da shanikai 400 a lokacin nan da wani abin ya faru. Mu kuma STF muka ba su hakuri, muka yi musu alkawari cewa za mu yi iyakan kokarin mu mu ganda cewa wannan rashin da suka samu an samu an medda shi. Mun yi iyakan kokarin mu muka samu shanikai guda 282 wanda kuma muka miyar wa Fulani. Har ila Fulani nan suna tukuma cewa sun san gunda aka kai shanukan nan da aka sace. Kokarin da suka yi kuma su je su samu shanun nan da kansu ya kai ga fada kuma da su handa suka rasa mutane 4 masu kiwo. Muna duba wannan kaman cewa su ne suka kawo wannan harin don da wannan rahoton ya same mu muka je muka yi bincike muka gan cewa lallalle sun ce wai sai sun rama kuma duk hakurin da aka bayar ba su samu sun yadda da shi ba. Kama wannan ya faru mun samu rahoton cewa wanda suke kiwo nan kusa-kusa sun tashi duka sun kwashe kwansu da kwarkwatan suka tashi kama wannan harin aka kawo. Haila yanzu dai akwai sauki, STF ta riga ta shiga ƙauyukan nan kuma har yanzu muna kawo wanda suka ji rauni duka da ya sama kai su asibiti sun samu sauki. Rasa mutane 11.
Mai ba shugaban karamar hukumar Barkin Ladi shawara kan harkokin yada labarai Peter Maton ya ce adadin waɗanda aka kashe ya wuce 11.
Mutane da aka kashe a Bat an kashe mutane 15 da wuri. Then the other village din an kashe mutane 12. Ba duka duka mutane 27 aka kashe a 2 attacks da aka yi.
Kama ina gaskiya cewa mutanen yankin wurin kwanakin baya sun saci shanu.
Wannan labarin ba gaskiya a ciki. Abin da ya faru shi ne da Fulani suka shigo kiwo kenan kuma da makame a jikinsu. So da mutane sun fita sai sun yi su yi musu tambayoyi kenan. Da suka gudu sai sun bar shanagen. So haka ne shi ne mutane sun yadda an ka kori shanagen amma hukuma. So magana wai ya sata shanake ba gaskiya ciki.
Shi ko shugaban kungiyar Miyetti Allah reshen jihar Plateau Haruna Boro Usaini cewa ba Fulani ne suka kai harin ba.
To wannan kauyukan da ake cewa Fulani sun kai hari a gaskiya ba Fulani bane. Ni abinda na sani dama ba mu san wani damuwa tsakanin mu da su ba. Ni dai a sani na an samu sanu muna murna. Su waɗannan kabilun nan su birum da ake maganan su suka taimaka aka samu waɗannan sanage. Kuma muna masu murna muna masu godiya bayan da za a take cewa mu din nan mun sake kai wannan hari. Mu dai abinda muke ce mu al'umman Fulani muna neman zaman lafiya ne.
Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Zauna a lafiya al'umma ta Plateau kungiya. Jama'a lafiya shine cigaban Nigeria.
Zauna a lafiya.